Mai martaba lamirin Adama kenan Dr. Muhammadu Barkin da Ali Mustapha da yake tarbar shugaban kasa Muhammadu Buhari a fadarsa yayin ziyarar aiki na kwana guda a Yola domin bude taro kan yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin jihar ma ta shirya. Tun farko lamirin Adamawa ya komika kukan al'ummar jihar ne kan batutuwa da suka da batun aikin madatsar ruwan cuci da aka dakatar yau fiye da shekaru 17 sai batun mai da jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adama ta koma kamar sauran jami'o'i. Kana kuma da bukatar da daga darajar babban asibitin gwamnatin tarayya da ke Yola wato FMC Yola da ya koma asibitin koyarwa batun da ko shugaban Najeriya ya ce fa za a duba waɗannan batutuwa. Tun farko da yake tarbar shugaban Najeriya a wajen bore taron gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya gode bisa daukin da shugaban kasa ke baiwa gwamnoni musamman ma ta wajen biyan albashi.
Mr. President, I cannot thank you enough, honestly, because you have done so much for us. The entire 36 governors are very appreciative of what you have done, from the Paris Club to bail out. Without that kind of magnanimity, I think we will not be able to know how we can even pay the rare salary arrears that we have made.
To sai dai kuma fada alamun ziyarar ta shugaban kasar ta ku bar baya da kura inda masu kananan sanawoyi suka makoka game da rusa musu rumfuna da aka yi da sunan zuwan shugaban kasa.
Zuwan shugaban kasa muna farin ciki, sai dai gaskiya an zo an rusa mana kayan mu kamar masu kasa kaya, wanda abunda muke gudu kuma a zamanin gwamnatin Jonathan muna kuka. Gashi yanzu ma abunda yake faruwa to bamu sani ba, ko shugaban kasan ya sani ko bai sani ba, bamu sani ba, wanda muna ganin zuwan sa farin ciki na wurin mu, amma kuma ya zo ana tuttura mana kayan sana'a mu, ya zama kaman bakin ciki ne ma.
To kome yan siyasa ke cewa ne game da zuwan shugaban kasa a yanzu? Honorable Abdullahi Firambe, tsohon kwamishinan yaɗa labarai ne a jihar, yace wannan fa ziyarar akwai abun dubawa.
Mu dai Abdulaziz, zuwan shugaban kasa jihar Adamawa na farko mai maraba da zuwa, duk da shike mu yan adawa ba a gaice mu zuwan shugaban kasa ba, wanda kuma mu mun sani idan aka ce mutum shugaban ku ne bayan an ci zabe to ba wani abun da ya rage kuma sai dai a haɗu a yi aiki, sannan kuma a dauki shawarwari ta duk inda ya dace, kamar yadda mu yan jam'iyyar PDP muke yi, ko a zamanin Iradu amma mun ba da misali wanda yan jam'iyyar adawa sun samu mukamai da dama ba kuma a gwamnatin tarayya ba har ma a jihohi. To amma ka duba wannan zuwa mu ko gayyatan ba a jihar Adamawa, sannan kuma mu muna da abubuwa da yawa da yake ruda mu a cikin waɗannan abubuwa, saboda wannan zuwa da yayi ba wai zuwa ne wanda za a ce wai akwai wani ainihin aiki da gwamnatin tarayya ta yi a jihar Adamawa za a kaddamar da shi, ko kuma za a dora tubalin wani aikin gwamnatin tarayya a jihar Adamawa ba, wanda kuma kowa ya sani banda Katsina ba inda shugaban kasa za a ce wannan jihar ce ba jihar Adamawa ba, kuma mu a namu zaton zai zo ya kwana ne daya ko biyu da mu saboda ya ji koke-koken mu, kuma ya ga abubuwan da zamu faɗa mai saboda zai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.